Yeah. More music at houseofsongs.com.
Wayan shi Krista shi kuma musulmi be kai ai fada ba dan ke ba haushiya ita kuma yare da Allah ban daga ba kai na kasu masu ina su fadi na ki jira ki jina su rayuwa sai an bi shi da taku arewa gidanmu ne gaba daya mu fara gyarawa matasa idan na ce arewa ce arewa 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 na ce arewa arewa idan na ce arewa ce Arewa United on kowa na supportin nasu ya kamata mu ma mu daga na mu da aji mu a duniya kadan kadan mu fara dubawa kai na kake ma ki ina dan Allah bar mata su yi aiki daina dannawa mata mu yanci daina hana wa yayin mu baisi education ai ba a replace masu baiwa har su su yi chase ai kun ga Ahmed Musa da Shehu Abdullahi da Musa Akila to ku je arewa arewa are arewa ku je arewa arewa are na ce arewa ku je arewa arewa are arewa ku je arewa arewa are arewa
houseofsongs.com.